بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة تر دعوة رمضان شكرا تدبو da 444 hijiriya wanda ya dace da 31 da watan 3 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a sunan na al-Imam Abi Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 54 muna cikin kitabu salat zamu tashi babu na gomiya tara daidai babu salatu alal khumra kahin nan na manta harko mi akwai dan uwa malam Raqib ya mu aihe shi mun ga sanarwa cewa mu aihe shi taro su yau muna roƙon Allah madaukin sarki yayi mata gafara Allah ya haskaka makwancinta Allah madaukin sarki ya sa kwanciya hutu ne kuma Allah arzuta su da hakuri da dukkan ƴan uwa gabaki daya mun tashi insha Allah akwai wanda yake can wajen zan mu tayi gaisuwa kafin mu fara karatun akwai wannan littafin da sunan shi al-hukmu bi ghairi ma anzalallah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah ce munakasha ta asiliya ilmiya hadi'a tattaunawa ta asiliya cikin kwanciyar hankali ta ilimi akan wannan mas'ala ta al-hukmu bi ghairi ma anzalallah dan saboda ita ta kawo matsalolin da tura suka fake suke ta ya wannan ana cewa ɗan ta'adda ɗan kaza duk da su suka kitsa abun su amma hakikanin abun a cikin musulunci ai da hukuncin shi wannan a ciki yayi iya kokarin gaskiya a cikin littafin da na karanta akan wannan misalin ban karanta kamar wannan ba kamar yadda ya faɗa haka ne munakasha ce ilmiya ya kawo ta a ilmance ya hallale masalolin ɗaya bayan ɗaya da abin da ya kamata to a ciki akwai fa'ida da ya kamata mu karanta wanda nake ganin yatta amfane mu kuma su mu karuwa akan ta ya biyo su ka'ida ɗaya bayan ɗaya nan gurin masala ta gaba kabir yake tattauna masala ka'ida ta uku kufru al-hakim la yalzamu minhu jawaz al-khuruj alay bayan ya kawo bayanai da dama wanda suke nuna cewa shin wanda yake yin al-hukm bi ghairi ma anzalallah ya kahurta ko bai kahurta ba ya kawo sharuda guda wajen biyar wanda sai an tattara su sun hada akan wannan mutunan suke zamana ya zamana kahuri ya kahurta a takaice a gaugauce in ma ya kasance na farko yana hukunci da constitution yana ga cewa constitution kin nan yahi qur'ani to wannan babu shakku kahuri ne ko kuma wanda yana hukunci da constitution yana ga cewa la shakka wannan constitution yana ganin cewa daidai yake musawatu bainahu wa bainama anzalallah yana ganin cewa da shi da qur'ani daidai suke kawai duka kowanne haƙin dan adam ne zai kare to wannan shi ma ya kahurta ko kuma wanda yana yi yana ganin cewa wannan hukuncin da yake yi ya cancanci yayi hakan kin ya cancanci ibdal ya musanya kin ai ya musanya hukuncin Allah ne da na wani to yana ganin cewa ya cancanci wannan to wannan shi ma ya kahurta amma in dai ba wa'annai ba wanda yana yi musulmi ne yana yin al-hukm bi ghairi ma anzalallah yana ganin cewa a zuciye shi ya san cewa wannan abin da muke bata ne magana da take daidai ita ce ta hukunci da littafin Allah in ya san da wannan a zuciye shi haka yake halin shi to wannan ba kahuri bane yana yin kufrul asghar ne karamin kahurci wanda yahi dukkan ba'irar duniyar nan dukka ba irin duniya bai kai ga kahurci na huta musulunci ba kamar yadda na taba faɗa sadan yana kufurin duna kufur yana kusa shine a qur'ani Allah yake cewa malaikun bi anza faulaika humul fasiqun humul kafirun humul zalimun wannan duka kufurin duna kufur zulmun duna zulm fasqun duna fisq kufurin duna kufur wanda bai kai kahurci ba amma yana gabda shi wanda yake aikata wannan yana gabda jin kamshin yana jin warin kahurcin wancan babban to amma ba kahuri bane bai kahurta ba amma kuma ya san cewa dukkan wata kaba'ira duniyar nan a tattara ta mai aikata ta wannan mai aikata kufurin duna kufur yahi wannan kaba'ira da zina da shan giya da cin riba duka a tattara zunubin shi yahi wannan to wannan shine halin da sauki fa mai halin da sauki to sai ka'ida ta gaba ce idan an kaddara cewa ya shiga cikin wanda sun kahurta kimma to na gaba yake cewa kufrul hakim la yalzamu minhu jawazul khuruj alay kafircin mai hukunci shugaba ba shi yake nuna ba kuma cewa ya halitta ayi huto na huto akan shi yace wazalika anna li zawajil khuruj alal hakim khamsatu shurut wannan kuma dan saboda a musulunci ayi huto na huto ga shugaba ayi huto na huto a ce sai mun sauke shi to yana da sharuda guda biyar na harko hukumin filfukur ribawa ya abka cikin kahurci karara wanda kuna da hujja babu shakku akai na bi sharadi na bi iqamatul hujja alai a tsaida mushi hujja akan abun nan sharadi na uku alqudratu ala izalati a sami iko akan gushar da shi din ko da zaku tunkare shi akan cewa ku hudda shi he mun sabke shi ya kahurta to ku tabbatar da cewa makaman ku da shirin ku ya hina shi al shartu rabi sharadi na hudu alqudra ala tansibi muslimin makanahu ya zamana kuna da iko in kun kawar da shi zaku kawo wanda ya hi shi madadin shi ku samu wannan tabbas din sharadi na biyar Allah ya tarattaba ala hadha alkhuruj mafsada ala almuslimin a'zamu mafsadatu baqa'ihi kada aje wajen ko da an cika sharadin nan hudu a tabbatar da cewa in an je wajen huto na huto a sabke shi kin a azawanin da ya dace kin ba za a samu mafsada mai girma ba a cikin musulmai na kashe-kashe da zuba jini mai yawa wannan sharada guda biyar dole ne to kaga yanzu wanda su huto na huto a wannan lokacin ga cewa hai sun yi jihadi sun sabke shi ga wannan babu makaman da babu sharadan wannan guda uku na karshe biyin dai suka cika in an yi sa'a biyin suka cika na farko tabbas su ma ba za su cika ba na farkon da wuya zai cika na farkon da wuya zai cika cewa ka hurci tunda wancan abubuwan da ya zano guda biyar baka tsaye da wannan alƙalin ba ko shugaban ka tabbatar da cewa a zuciye shi yana jin cewa wannan abin ya hi Qur'ani ko kuma yana jin cewa wannan daidai yake da Qur'ani ko yana jin cewa mu mun cancanta a ce mu muke yin wannan hukuncin ba Allah ba to baka da wannan tabbas din to a kaddara ma kana da wannan tabbas din kuma ka zo ka tsaye da mu kawai ɗaya ne a cikin wannan biyar din aka tabbatar shine iqamatul hujja alai an tsaye da mushi hujja cewa wannan abun haramun ne kawai wannan ne ɗaya sharadin ɗaya cikin biyar shi aka tsaye da mushi kuma aka ce za a huto an mushi khuruji shi yasa ake ta samu mafsada da dama a inda ake yi da gaskiyan ma ba inda tura suka shirya abun su ba Al-Imam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan kuma ya kawo su ba haka takaran kanshi bai kawo zai ka dalile na malamai yace fa man kana minal mu'minina bi ardin fiha mustad'af Ibn Taymiyyah yake cewa duk wanda ke ciki daga cikin musulmai yana cikin kasar da ta kasance a gari ne suna cikin rauni suna cikin rauna na basu da ƙarfi aw fi waqatin huwa fihi mustad'af ko suna cikin wani lokacin da musulman cikin rauni suke yace fali amal bi ayati sabr sai aiki da aya hakuri wasafahu amman yu'zilla da jumri akan duk wanda zai cuci Allah wa rasuluhu da manzon shi min allazina utul kitaba wal mushrikin daga cikin mushrikai da kafirai matakar kuna cikin mustadafin ba kuke da ƙarfi ba to ko da kun ga ana wata cutarwa dole zaku kame bakin ku yi hakuri wa amma ahlul quwwa amma wanda suke da ƙarfi fa inna ma ya'muluna bi ayati qitali aymatul kufur su wannan zasu yi aiki da ayar da take umarni da akashe shugabannin kafirai da wanda suke suka cikin addinin Allah da ayoyi na jihadi su zasu yi aiki da su wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah haka ya hadu wannan magana wanda yanzu yau turawa wanda suke kitsama cewa masu yin ta'addanci masu yin kashe-kashe su ne malaman da suka kasance suke karanta littattafan Ibn Taymiyyah har suke hana karanta sama gaba daya a gurare da dama wanda shi ma kuma ba haka bai tafi akai ne wanda ya tafi kan wannan mugu fahimta shi ce dan yanzu muna karanta sahihul bukhari wani ya ta mugu fahimta ya je yana yin wani dabbaka abun aikata abun ba daidai ba kawo shikenan sai mu je mu ce ai littahin ne ba daidai ba a kona shi ai kaza fahimta shi dai can shi tabbashi Ibn Baz yake cewa izara almuslimuna kufaran bawahan muslimi idan sun ga kahurci kyarara a wajen suna da Allah a wajen Allah babu lahi su yi khuruji akan shugaba akan hutar da shi in suna da kudura amma in ba su da kudura fala yakhruju kasu hutu dan saboda khurujin zai sababa matsala da sharrin da yahi wannan zaman nasu wannan a wannan lokacin inji Ibn Baz babu damar su yi khuruji sai su kiyaye maslaha ta gama garin al'umma da ka'ida ta shari'a cewa la yuzulu izajata sharri bima huwa asharru minhu bai halitta ba a gusa sharri da wani sharrin da yahi shi bawali ne ya taba kaga ce barin kwaso zawo in wanke shi da shi ka kara bata wannan kin da ka bari ma wancan naurkon ya hiye maka dama da muka yi sallaka da shi bal yajibu idar usha yace bari ya wajaba hudda sharri da asharrin da ke kasa da shi ko kuma da ma maslaha wanda an yi ijma'i akan ta da dogon bayanin shi da ya kawo kaga shi ma ya tahi akan haka Ibn al-Usaymin shi yake cewa zakunna qadirin in muna da iko akan izalati hudda shi duka an musu tambaya akan al-hakimu bi ghayri ma anzalallah mai hukunci da abinda ba Allah ya sabko ba suka ce yace idan mun kasance muna da iko ba idan kuma ba mu da iko yace fala na kharuji ba zan mu huto ba dan saboda dukkan wajibabu na shari'a Allah ya dora su ne akan kudura wal istida'a in an iya kuma ana da iko. Sannan idan muka fita khurujin namu zai kawo mana mafsada wadda tahi sharri game da zaman da zammi. Kuma wanda yaga wannan yaga haka yanzu wanda suka yi khuruji fita su ce komi ta jahu ma al'umma a wannan wajajen namu. Musiba kawai da jayo ma musulunci kashin kaji da jayo ma musulunci kaskanci wasu abubuwa da dama canda da ana da damar yinsu ana da ikon yinsu sun buda ma turawa kofa cewa to kun ga musulunci shine yake kaza shine yake kaza sun tura sun samu kofa summa zaharatul izza yace amma sai ayi hakuri zan mi hakuri har sai lokacin da muka samu izza muka buwaya muka samu muna masu girma da izzan mu ta komar da sai mai khuruji a wannan lokacin babban misali akan wannan annabi alayhi salatu wassalam lokacin da ya zamana a Madina lokacin da ya zamana a Makka mu duba adadin gumakan da suke rataye a Ka'aba kuma yazo yake yana yayi sallar shi ya tahiyya su ko taba su bayyai dan ya san yace yahudda su a wannan lokacin mafsada da yar sallar da yake zawa yayi ma rasa ta za a yi gaba daya hanawa za a yi dan su suke da iko suke da izza garin su ne kasar su ce suke da mulki amma in ya sa da ya samu karhi lokacin da ya koma Madina yayi karhi daula ta tabbata dada in ya taho aka rushe su wannan ita ce magana mai tsada akan wannan mas'ala wanda sosai tana da kima na littafin yayi iya kokarin tattauna wannan mas'ala tattauna kyakkyawa babu salatu ala al-khumura baban sallah akan sallaya baban yin sallah akan sallaya al-khumura ita ce as-sajjada allati yusalli alaiha abun sujada wanda ake yin sallah akan shi al-imam yake ce hadisi na 652 haddathana amr ibn aun anba'ana khalid an shaybani an abdullah ibn shaddad yace haddathatni maimuna bint al-haris qalat maimuna bint al-haris ta ba labari take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah wa ana hiza'ahu ni ina dabara da shi wa ana ha'idun kuma ina haila wa rubbama asabani saubuhu idza sajada so diya wa tuhashi zatta taba ni idan yayi sujada wa kana yusalli ala al-khumra ya kasance yana sallah akan sallaye shi wannan shine mahallu shahid wa fihi min al-fiqh jawazu salati ala al-hasal al-husr wal-busd wa nahwiha cikin shi akwai halaccin cewa ya halitta ayi sallah akan tabarma da shinhuda da makamantan wannan wasu daga cikin salaf suna kin mutun yayi sujada sai akan bayan kasa kamar yadda mai ishmawu ya kawo an karhanta yin sujada akan abun nan bisab wa sujudu ala al-ardi afdalu wa kana ba'dhum yujuzu salatu wasu suna halitta yin sallah akan dukkan wani abun da tsiran kasa ya huddo shi fa amma ma yutakhadhu min usul amma abinda ake dau aka kera shi da gashin dabbobi da makamantan su wannan makaruhi ne ibnu battal yake cewa babu sabani tsakanin malaman gariruwa dukkan su cewa ya halitta yin sallah akan su sai abinda aka rawto daga Umar ibn Abdul Aziz cewa shi yana cewa ana kawo mishi kasa ya azata a bisa sujada sallaye shi sannan sai ya sujada ga tafin shi a shinhuda Umar ibn Abdul Aziz sai ya kawo kasa kuma ya zuba a sama dan yi goshin shi yayi sujada a ƙasa dan ya tabbatar kaskantar da kai yace me yiwa yana aikata wannan ne dan saboda mubalaga wajen tawadu'u da khushu'i dan kai kasance yayi sujada ya saba ma jama'a bai saba ma jama'a ba nake so ibn abi shayba ya huddo daga urwat ibn zubair yake cewa ya yakrahu salatu ala shay'in dunal ard yana kin yin sujada akan wani abu wanda ba ƙasa ba kenan anan ne mai shimawu yaga karhancin yana da malaman da suka tahi akai wa ya tamiru amma babu makaruhanci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yayi a cikin abun nan kin shi sallaye shi babe na gaba babu salati babe na gumiya tarar da babu salati alal hasiri baban sallah akan tabarma hadisi na 653 al-imam yake cewa haddathana ubaydullah ibn mu'az haddathana shu'ba an anas ibn sirin an anas ibn malik qala rajulun min al-ansar wani mutum daga cikin mutanen madina yace ya rasulullah ya ma'aikin allah inni rajulun dakham ni mutun ne qatu la asadi wa ana usallima aka banna samun dama yin sallah tare da kai kiba ce gare shi ta fitar hankali wa sana alahu da'aman sai aikata ma annabi abinci wa da'ahu ila baitihi kira shi zuwa ga gidan shi fa sallaha ta fa salli hatta araka kaifa tusalli fa aktadi bika yace kai sallah ya ma'aikin allah har in ga yadda kake sallah ni ma dan in yi koyi da kai kenan nan annabi ya amince mishi akan ya kasance mishi uzuri ne wannan kiba tashi katuwa ta zama na uzuri ne ai ya je mishi sallah a gidan nashi fa nadahu lahu darfa hasirul lahum sai suka yi ma annabi yayyahin wani gehen tabar masu fa qama fa salla raka'atayn ya tashi ya salla raka'a biyu qala fulanin ibnu al-jarud wani ibnu al-jarud yake cewa ga Anas akana yusalli duha annabi yana sallatar wallaha kala sai yace lam arahu salla illa yawm izin ban ganshi ya sallace ta ba sai ran nan anan da yake cewa fulanu ibnu al-jarud a cikin ruwaya bukhari yace fa kala rajulun min alil jarud wani mutum daga cikin alul jarud hafiz ibnu hajar yake cewa mai yiwa abdul hamid ibn al-munzir ibn al-jarud al-basri ne wannan kuma dan saboda bukhari ya huddo hadisin ta hanyar shu'uba ya huddo shi ta wata hanyar dabar ruwaya khalid ibn al-haza'i dukkan su daga anas ibn sirin daga Anas ibn Majah ya huddo shi da Ibn Hibban tarwaya Abdullah ibn Awn daga Anas ibn Sirin daga Abdul Hamid ibn al-Munzir ibn al-Jarud daga Anas kaga hada ruwayoyi a cikin kutubus sita ya tabbayyana ma Ibn Hajar wane ne da aka ce fulan ibn al-Jarud shine Abdul Hamid faqta da zalika sai wannan ya hukuntar da cewa Bukhari ya kawo tabbas kin cewa kyarara gashi nan ya bayyana cewa wane ne ne ake nihi wannan ya tabbatar mana halaccin yin sallah akan tabarma hadisi na 654 al-imam yake cewa haddathana muslim ibn ibrahim haddathana musanna ibn sa'id haddathani qatada an anas ibn malik anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru ummu sulaim ya kasance yana ziyartar ummu sulaim fatudrikuhu salatu ahyanan sai sallah ta same shi wani lokaci faisalli ala bisadil lana sai yayi sallah akan shinhudan mu wa huwa hasirun ita ce tabarma sai tace tandahu bil ma'a he ta mata yayyahi da ruwa yayyahin ba dan najasa ba sai dan kura ta huta kamar yadda muka yi bayani can baya hadisi na 655 al-imam yake cewa haddathana ubaydullah ibn umar ibn maisara wa usman ibn abi shayba bi ma'an al-isnad wal hadis qala sadi sanadin da hadisin da daya suka ce haddathana ahmadu zubairi an yunus ibn al-haris an abi aun an abihi an al-mugira ibn shu'ba kala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala al-hasiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah akan tabarma wal farwatul madabuga da kuma fatawa da take jemamma fatawa da an jeme ta mai sharhi yake cewa hadisin baban nan yana nuni akan halicin yin sallah akan shinhuda da tabarma da fatawa da an jeme ta kuma suna raddi ga wanda suka ce makaruhi ne yin sujada akan shinhuda gashi nan da wancan wanda suka gabata babu zancen karanci tunda annabi yayi babe na 192 babu rajulu yasjudu ala saubihi baban dake bayanin mutun yayi sujada akan tuhashi al-imam yake cewa hadisi na 656 haddathana ahmad ibn hanbal rahimahullah ahmad dan ba hanbal ya ba mu labari Allah mushi rahama mun gani cewa ahmad dan hanbal malamin al-imam abu daud ne haddathana bishr yani ibn al-mufaddal haddathana galibul qattan an bakar ibn abdullah an anas ibn malik kale yake cewa kunna nusalli ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tsananin zahi fa iza lam yastadi ahaduna idan dai mu bai sami iko ba an yi makina wajhahu min al-ard akan ya tabbatar da goshin shi akan kasa basada saubahu sai shin huda tahashi fa sajada alai sai sujada akai wannan dan saboda zahi ne ake shiddatul har sai shin huda nan kin riga hannun shi sai shin huda yayi sujada akai dan ya rage zahir rana a cikin wannan hadisin akwai halaccin anhwani da tuha wajen sujada ayi sujada akan ta da ma wani abu da zai shiga tsakanin mai sallah da yin sujada akan kasa dan kiyaye zahir rana al-imam al-khattabi al-hafiz yake cewa malamai sun yi sabani akan wannan diyawa ciki mafi galibin malaman fiqh sun tahi akan halaccin haka ya halitta da malik da auza'i da ahmad da ashabur ra'i da ishaq ibn rahuwiya shafi'i yake cewa bai wadatar ba dole sai yayi sujada dan saboda bai kamar yadda wanda yayi sujada akan nadir rawanin shi bai yi bai kamata ba to shi ma haka nan wai shi biho an yi ko tana yiwa ya kasance tawilin shine abin da ya gabata qultu sai nake cewa wa hamalahu shafi'i ala saubil munfasil shafi'i ya dauki magana akan tuhar da ba jikin mutum take ba tuhar da take jikin mutum ba wannan maganar baihaqi haka ya tabbatar kamar yadda isma'ili ya rawaito ta wannan huska yace fa ya akhuz ahaduna al-hasa fi yadihi sai dayan mu ya dau tsakuwa a hannun shi fa iza barada idan tayi sanhi wada'ahu wa sajada alai sai ya aje tayi sujada akan ta kala sai yace falau jaza sujudu ala sai in mutasid da ya halitta ayi sujada akan wani abu wanda ke tare da mutun to ba za su buƙaci ba zuwa ga har sai tsakuwa tayi sanhi su yi sujada akan ta wannan kuma sai a biyo baya akan cewa mai yiwa suna sanya tsakuwa tayi sanhi ne dan saboda a tuhata su babu wani sauran da za su yi sujada akan shi in ya kasance wannan ba hujja bane don an cince hadisin da ke cewa suna dauko tsakuwa an tayi sanhi su yi sujada akan ta ba hujja bane akan cewa an hana ayi sujada a bisa bangaren riga tana yi wa rigar matsatsa ce babu inda zai kama wannan ta jikin malam Suleiman ne yi sujada ina zai kama wa shin huda yayi sujada a sama babu kenan sai dai dauki tsakuwa yace magana ta gaskiya abinda Malik ya faɗa da Ahmad da Ishaq cewa ya halitta. Kuma cikin hadisin akwai halaccin yin aiki dan kadan cikin sallah, kuma da kiyaye khushu'i a cikin sallah, dan shine zahirin abinda suka aikata dan hudda tashwishi da zai bujuro. Munziri yake cewa wannan hadisin Bukhari da Muslim da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah duka sun huddo shi. Sai tafri'u abwab as-sufuf, reshen tarwa ta babe na abun nan sha'anin sahu. Tafri shine a kawo abubuwan da suke kalkashin abun babe. Wai babe na harko na 193 kuma cikin kitabu sala, babu taswaytu sufuf, baban dake bayanin jerin tasahu. Hadisi na 657 al-Imam yake cewa hadathana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili, hadathana Zuhair qala sami'tu Sulaiman al-A'mash ana hadisi Jabir ibn Samura fi sufuf al-muqaddama, cikin sahun dake gaba. Fa haddathana an al-Musayyib ibn Rafi, ba mu labari daga Musayyib ibn Rafi, daga Tamim ibn Tarfa, daga Jabir ibn Samura, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala tusufuna kama tusuful mala'ikatu inda rabbihim, bazakwi sahu ba kamar yadda mala'iku ke sahu wajen ubangijin su. Ulla sai muka ce wa kaifa tusuful mala'ikatu, ya mala'iku suke sahu inda rabbihim wajen ubangijin su. Qala sai yace tumuna sufuful muqaddama, suna cika sahu na gaba. Wai tara sona fi sab, suna game jiki cikin sahu. Bunyanun marasus. Hadisi na 658 al-Imam yake cewa hadathana Usman ibn Abi Shayba, hadathana Waqi'u an Zakariya ibn Abi Za'ida an Abi al-Qasim al-Jadali qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqul, naji Nu'man ibn Bashir yana cewa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto mutane bi wajhihi da huskashi. Fa qala sai yace aqimu sufufa, kuma ku daidaita sahunku salasan haso uku, ya fada yace wallahi la tuqimunna sufufakum, wallahi ko ku daidaita sahunku, aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, ko Allah ya sabanta tsakanin zukatanku geho adawa. Qala sai yake cewa fara'aytu ar-rajula, sai nake ganin mutun cikin sahabbai, yalzaqu mankibahu, yana gama ka hada shi bi mankibi sahibihi, da ka hada dan uwan shi, wa rukubatahu, da guyuwar shi bi rukubati sahibihi, da guyuwar dan uwan shi, wa ka'abuhu bi ka'abihi, kuma haka nan idan kahoshi da idan kahoshi. Wannan sahu in aka yi shi aka jeran tashi, shine zaka ga babu wata tangarda da za a samu cikin sahu. Wannan a cikin hadisin da yake cewa ko Allah ya geho gaba tsakanin zukatanku, mun ga hadisin a Bukhari. Kuma nan al-Imam an-Nawawi Allah mashi rahama yake cewa shine Allah ya geho gaba da adawa da kin juna tsakaninku, da kin zukata, kowa yana kin dan uwan shi ba tare da wani dalili ba, dan saboda an saba cikin sahu. Kuma wannan haka muke gani a cikin at-ta'liqul mughni, yake cewa wannan hadisin dalili ne zahiri akan cewa jerin tasahhu yana daga cikin cika sallah, cewa kuma bai kamata ba a shiga cika wani sahu na baya, sahu na gaban shi bai cika ba. Kuma ya kamata a ce an hada kafada da kafada, a gafada diddige da diddige, wai idan kafa da idan kafa a wajen sahu. Yace lakinna al-yawma turkata hadhihi sunna, amma a yau an bar wannan sunna. Walau fi'ilat al-yawma, da a ce an aikata ta a yau, la nafaran nasu, da mutane za su yi gudu, kalhumru al-wahshiya, kamar dabbobin daji, kamar jakkan daji da suka gudu. Duk wanda yazo yace yau sahun wannan, mun ga dai gashi Annabi ne yace ayi shi haka, a hada kafada da kafada, a hada diddige da diddige, a hada wannan idan kafa da idan kafa, da a ce za a yi irin wannan sahun, to da yace mutane dan saboda kauce ma sunnar ma'aiki da rishin karatu, da gudu za su yi an kawo wani bakon abu a cikin sallah, wanda ku gashi hadisan Annabi shaƙe suke da haka, sallar shi haka take, shi yake sawa ayi haka cikin sahun, sai ya daidaita ma. Shi yasa ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan ku gaskiya ce. Annabi ya faɗa cewa bada al-islamu gariban wa sayudu gariban kama bada afdu balil guraba, musulunci ya zo bako kuma haka zai koma bako, a ƙarshen zamani zai zama na abubuwa na shari'a wanda suke sanannu, za a ga ba a san su ba, hey daidai kun jama'a suka san su. Hadisi na 659, haddathana Musa bin Ismail ji Abu Dawud, haddathana Hammad an Samaki bin Harb qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nabi kai, annabi ya kasance yusawwina fi subu, yana jeranta mu cikin sahu, kama yuqawwimu qidaha, kamar yadda yake jeranta kibiya, hatta idza zanna, yadda mai kibiya in ya dauko kibiya shi ya sa cikin kwarin kibiya, ita ce iccen da ake halbin da shi, ya sa su ciki ya tsira, haka zai iya daidaita su, to Annabi haka yake mana kullun a cikin wajen daidaita sahu. yace hatta zanna har sai da annabi ya tabbatar an kada akhazna zalika anhu mun fahimci wannan daga gare shi mun dauka wa faqihina mun karanta aqbala zata yawmi biwaji sai wata rana huskanto da huskar shi ma'ana dai ga mun karanta muna yi da kanmu sai hwasa wata rana kuma kaukatari sai ya juyo iz rajulun muntabizun bi sadrihi sai ga wani mutun kirjin shi yayo gaba sahun duka ya daidai yadda yake amma kirjin shi yayo gaba faqala sai annabi yace la tusawwanna sufukum wallahi ku jeranta sahunku aw la yukhalifanna allahu bayna wajhikum ko allah ya sabanta tsakanin huskokinku nan annabi bai fuskance shi da magana ba ya ba da khitabi ga jama'a gaba daya bai ce ba wani gyara kaza gyara sahunka ba haka ba ake yi a annabi sai ya ba da labari yadda kowa zai ji bai san ba san da wa yake ba shi dai ya gyara hadisi na 660 daidai al-imam yake ce hadathana hamrad ibn sarri wa abu asim ibn jawwas al-hanafi an abil ahwas an mansur an talhat al-yami an abdurrahman ibn ausaja an al-bara ibn azib kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takhallalu safu yana shiga cikin sahu ya rika bi dai yana shiga yana ratsawa yana rarratsa sahu min nahiyatin ila nahiya daga wannan bangare zuwa wannan bangare shi da kansa waye shiga yana ratsawa ji kama wancin ya daidaita yam sahu sudurana yana shahu kirjin mu ya kama kirjin wannan ya daidaita kama kirjin wannan ya gyara wa manakibuna da kahudun mu da kahudu duka ya kama ya daidaita kamar yadda ma san yake daidaita ginin shi yace la takhtalifu hay wa yaqulu kuma yana ce man la takhtalifu wa takhtalifu qulubukum kakku saba zakatanku su saba wa kana yaqulu kuma yana ce mana inna allaha azza wa jalla wannan annabi yana aikata abun a aikace kuma yana ba su roman abun da zai kara ba su karhin ba da hadin kai akan abun wanda wannan haka ake so cikin da'awa kana sa mutun yayi abu kuma kana kara ba shi nasin da ke karawa mishi karhi akan abun koda danka ne ba kawai da karhi baka ci kai ika za kawai kai ibar kaza a ka rika bashi nassin da zai karfafa mishi akan abun ya san cewa da dalili ne kake sa shi wai kulu sai annabi yake ce mana kuma inna allaha azza wa jalla allah mai girma da daukaka wa mala'ikatu da mala'ikun shi salluna ala sufufil awwal suna salati suna addu'a ga ƴan sahun farko in aka tada sallah wanda ke sahun farko har a gama allah da mala'iku suna ta musu addu'a hadisi na 661 wannan ya kare mana ko ne ba sai dai mutsayin akan shi haddathana mu'az ibn yace haddathana khalidi an ibn al-haris haddathana hatimi an ibn abi sagira an samak yace samaitu nu'man ibn bashir naji nu'man ibn bashir kale yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusawwi yana daidaitawa ya anisu fufana yana rihin sahunmu hatta idza qumna li salati sai in mun tsaye ga sallah fa idza stawaina idan muka daidaita kabbara sai annabi yayi kabbara al-imam ibn al-malik yake cewa idullu ala anna sunnata lil-imam an yusawwi sufuf yana nuni akan cewa sunna ne ga liman shi ya daidaita sahu sannan yayi kabbara haka yazo a cikin al-mirqatil mafatih sharh mishkatil masabi nan zan mu takaita dole zan mu tsaya tsakiyar babi go sati ran litinin insha Allah sai mu tashi akan hadisi na 662 danga bi muga yadda ƴan uwa suka ba ma malaman mu suka ba ma wannan muhimmanci sha'anin sahu kitabu ne ho guda aka ware akan sahun kuma karkashin shi da abuwab haka muka gani a cikin sahih bukhari kenan duk wanda ya riga ya sani kuma ba komai ban ilmi illa al-amalu bihi wal amalu bihi tarkul ajilin al-ajil ilmi ba komai bane sai aiki da shi mu da muke karantawa to mu yi kokarin dabbaka abun abubuwa ne wanda suka shahi sallah yanzu mun je wasu abubuwa da suka shahi haddin mazinaci haddin mashayin giya haddin kaza muna da ikon aikata su to kuma ina ga wannan ƴan kananan wanda muna iya aikatawa ko muke aikata su ko mu ce daliban ilimi muke kenan daliban ilimi zan mu gani a cikin littafin can da muke karanta tazkiratus sami'ul mutakallim yayi iya kokarin shi akan aiki da abubuwan da ya ji haka mun gani a ladabin malamin jiya mutun ya rika kokarin aiki da abin da ya ji duk wanda ya aiki da abin da ya ji allahu awrasahu allah ilmu malam ya alam sai allah ya sabbaba mishi sanin abin da bai sani ba amma in Allah ya ga wancan baban ma da ka karanta ba kai aiki da shi ba to na gaba sai hana maka fahimtar shi amma in ya ga kai aiki da shi ya ce to na gaba zan buɗa maka babe 100 wanda zaka fahimce su